Rahotanni daga jihar Benue na nuni da cewa mutane kimanin 50 ne 'yan bindiga suka hallaka a wasu ƙauyuka fiye da 12 a ƙaramar hukumar Kwande da ke jihar Benue. Tun ranar da aka gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya ne dai, maharan suka fara kashe-kashe da ƙone-ƙonen gidaje da dukiyoyi, yayin da wasu da dama suka samu raunuka a cewar bayanai. Shugaban ƙungiyar ƙabilar Tibi na ƙasa da ƙasa, Chief Iyobe Iha, tsohon kwamishinan 'yan sanda, ya ce rikicin ya samo asali ne tun shekaru 8 da suka gabata.
His men came and ransacked everybody. They destroyed all the schools built by Benue State government.
Ya ce makiyaya sun zo suka tarwatsa mutane, suka lalata duk makarantu da gwamnati ta gina, da asibitoci, majami'u da dukkan gine-gine, ciki har da gidaje na 3 da na gina lokacin ina aiki. Sun kore mu daga garinmu, yanzu haka akwai 'yan gudun hijira a ko'ina. Da na tambaye shi ko bayanan da ke cewa an kashe mutane 50 a cikin mako guda, sai ya ce.
So recently the kids almost 50. I was one who reported to.
Ya ce a kwanan nan sun kashe mutane kusan 50. Ni ne ma na kai rahoto wajen jami'an tsaro da gwamnati da sarakuna kafin aka tura sojoji kwanaki 2 da suka gabata.
They are not getting food. The kids are not going to school. They shelter for them.
Ya ce yanzu haka mutane sun tarwatse ba abinci, yaransu ba sa zuwa makaranta. Ba su da wurin kwana, akwai 'yan gudun hijira sun kai 2 miliyan a fadin jihar Benue. Ko me kuke yi don samar da zaman lafiya?
It's better we are one than being divided. It doesn't help us. But then we should live by the law.
Yace kamata yayi mu samu haɗin kai maimakon mu kasance a rabe. Baya taimakon mu, amma dole ne mu bi doka. Gwamnatin jihar Benue ta sanya dokar hana kiwo wanda dukkan masu ruwa da tsaki suka amince da shi, don me makiyaya ba za su bi dokar ba, don su kaucewa barnata dukiyar manoma. Shugaban na ƙabilar TV ya ce zai ci gaba da magana da mutanensa, amma dole sai gwamnatin tarayya ta taimaka musu.
I continue talking to my people, and then the federal government should also come in to assist us.
A gefe guda kuwa, shugaban ƙungiyar Meti Allah a jihar Benue, Ardo Risku Muhammad, ya ce su ma haka suka ji batun tashin hankalin.
Mu abin ya ba mu mama tun da a Kwande a yanzu a local government na Kwande ba mu da wani Fulani wanda yana waje. Kuma abin da ya ba mu mamaki harin tashin hankali ranar da ake zaɓe ne abin ya yi. To kaga mu Fulani ba mu a wajen a local government a wajen, balle ashe eh zaɓe ne ko muna so mu fata ko wani abu. Saboda abin ne na yanzu inda Fulani suke zaɓe shine azus a ƙasar Idoma. Tun da wajen akwai gidaje Fulani, kuma akwai Fulani mu duka sun yi rijista. A bincike wanda muke mu muna ga kaman dan bangar siyasa ne kawai, kaman manya masu siyasa nan shi ne suna aika suna je suna yi wannan abu, sai a mayar da siyasa kuma ake Fulani ne suke.
Da na tuntuɓi jami'an rundunar 'yan sandan jihar Benue Kate Anene Sewese don jin ƙarin bayani kuwa, cewa ta yi in ta samu cikakken bayani za ta tuntuɓe ni, amma har na haɗa wannan rahoto ban ji saƙo daga gare ta ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.